أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوينا مزاد ما تابم جيب منا زنتي أكن واجبنا النسلة. Wajibi da zamu yi zance a yanzu a kai shi ne karatu ko abin da ake ce mai alqira'a a cikin sallah. Babu shakka a cikin sallan da muke yau da kullun, a raka'a biyu na farko wajibi ne, sallan da muke yi na wajibi yau da kullun azhar, la'asar, magarba, isha'i, sallan asuba, a wannan raka'a na farko da na biyu mutum wajibi ne karanta sura ta Fatiha, bayan sa ya karanta sura cikakka a cikin Qur'ani mai girma. A raka'a ta uku da hudu mutum wajibi ne in ma ya karanta sura Fatiha ko ya yi tasbihatul arba'a, shine subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ya karanta so uku ko so daya. Yani zan yi karanta so daya ya isa. Idan mutum kuwa bayan ya karanta surar nan ta Fatiha sai karanta ɗaya cikin surar nan, surorin nan guda hudu, wanne yake sujjada a cikin su wajibi ne ya karanta da gangan, to sallansa ya bata. Shine surat As-Sajda da surat Al-Fussilat da surat An-Najm da surat Al-Alaq. Wayannan surori guda hudu idan mutum a dagangan bayan Fatiha ya karanta su, to sallansa ya bata. Sa'annan a cikin sallah wanda take wajiba, sallan da muke yau da kullun, idan mutum bayan Fatiha ya makruhi ne ya karanta sura guda biyu, amma cikin sallah wanne yake mustahabbi ba laifi. Akan haka makruhi ne mutum sallah wanne yake wajibi ka karanta sura guda biyu, amma sallah da yake mustahabbi ba laifi. A cikin mazhabin Ahlul Bait zance wanne yake mashhuri na fuqaha mazhab Ahlul Bait alayhim assalam, suratul fil da sura ila fi quraish, haka suratul duha da suratul inshirah, yani alam nashrah laka sadrak, suratul fil da suratul ila fi quraish a cikin sallah ana karanta su baki daya ne, wato maimakon sura dai ne hukuncinsu a cikin sallah. Yani idan kai kana sallah sai ka fara karanta li ilafi quraish ko karanta alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, idan ka gama sai ka bismillahir rahmanir rahim li ilafi quraish. Aka kuma cikin sallah ka karanta suratul duha, idan ka gama sai bismillahir rahmanir rahim alam nashrah laka sadrak. Wannan shine mashhuri a wurin fuqaha mazhab Ahlul Bait. Na'am, akwai malumman da suka tafi cewa idan ka karanta daya ya isa. Idan za mu yi zance akan abin da ya danganci hukunce-hukuncen nan na qira'a a cikin sallah, a raka'a ta uku da na hudu mutum kamar yadda muka riga muka yi bayani in ma ka karanta suratul fatiha ko kai tasbihatul arba idan kuwa mutum ka zabi cewa zaka karanta sura ta fatiha a raka na uku da hudu abinda yake ihtiyati na wajibi sai ka soma fatiha da bismillahir rahmanir rahim akan haka zamu yi zance a wannan bayani da zamu yi hukuncin fatiha da sura a cikin sallah idan muka zo sallan azhar da al'asar sawa annamiji ne masallacin ko mace dole ne mutum ka karanta fatiha da sura sirran nan abinda muke ce ma sirri abinda yake muke gani cewa mazhaban ahlul bait ta bambanta da sauran mazhaba yani sauran mazhaba aka ce sir shine mutum yayi wannan karatun da yake shi da kansa ma bai jin abin da yake karantawa amma a mazhab ahlul bait ba haka bane saboda jahar yani bayyana karatu abinda ake nufi da shi shine wannan sauti ya zama ne me yana da kauri akwai sauti ciki amma idan ya zama na muryan mutum ba sauti ciki wato ba kauri ciki wannan sautin to wannan ba ce mai jahar akan haka mutum masalan kace wannan ba sauti bane sauti ne shine irin magana da in ke yi haka akan haka a mazhaban ahlul bait salamullahi alaihim sallan azhar da sallan al'asar sawa'an masallaci namiji ne ko mace ce ya kamata mutum me ka bari karatun ka ya zama mai sirri ka bayyanar da karatu amma sallan magharibi da sallan isha'i da sallan asubai namiji dole ne me ya bayyana da sautinsa ya bayyana da karatunsa amma mace idan ya kasance inna take sallah bagiran da take sallah akwai wanda yake ba mahraminta bane zai ji muryanta to abin da yake ihtiyati na wajibi shine me kada me kata daga muryanta amma idan ya zama inda take sallah ba wanda zai ji to ba laifi ta cirya muryanta bayan haka mutum bagiran da yake wajibi ne ya karanta sura da fatiha zai karanta shi jaharan bayyane sai kan da gangan sai me ya karanta shi sirran aboye ko in ne kamata ya karanta shi aboye sai karanta shi jaharan a bayyane da gangan to sallansa ya bata amma idan yayi wannan akan mantuwa ko a bai san wannan mas'alan ba cewa me sallan asbayi ana boyewa ne sallan magariba ana bayyanarwa ne sallan azhar ana boye karatu ne to idan me ya zama ne ya manta ne ya sani ya manta ko bai sani ba to wannan ba laifi sallan sa ya inganta idan masallaci ya fahimci a lokacin da yake karanta fatiha ko sura cewa yayi kuskure shin abin da ya kamata ne ko abin da yake wajibi ne shine me ya karanta fatiha da sura jaharan bayyane sai ya karanta shi me aboye ko akasin wannan to ba dole bane mikidarin da ya karanta a cikin sura ko fatiha ya koma ya karanta. Masalan mutum ne sallan azhar da yazo ya fara bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim sai tuna a sallan azhar yake yi, to yanzu me zai ci gaba da sallah, zai boye me karatu, to ba dole ne ya koma ya fara karanta Fatiha ko ya fara karanta daga bismillahir rahmanir rahim ba, ba dole bane wannan. Mutum ko masallaci dole ne ya yi kokari ya koyu ya gyara kurakuran da yake mai zai afko a cikin karatunsa a cikin sallah. Idan kuwa bai iya ya gyara karatunsa a cikin sallah ba, to ya kamata ya yi kokari, gwargwadon kokarinsa ya kai matukan da zai gyara. Masalan wani ne bai ya bambanta tsakanin sinun da shinu, yani zai zo maka cikin sallah ce maka washamshu ko bai ko ya ce maka wasamsu, to wannan mutum ya kamata ya kokari gwargwadon iyawansa kokarinsa ya gyara mikdarin da zai yi mai ya gyara a cikin sallah. Idan komai ya zamana ya gajiya, to abinda aka so ka wannan mutum a ihtiyati wanne yake mustahabbi shine yi kokari mai yana sallan jama'a, ya zamana kada ya samu mai tangarda a cikin sallansa, sai yi kokari yana bin limami da yake mai karatunsa sahihi ne. Abin da yake ihtiyati na mustahabbi a cikin sallah, ya kamata mutum ka saya a wurin haraka, yani kada ka gama aya da aya. Misalan bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, ka tararraba ayoyi kaga alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmid ka ta mai sayawa kan sukun kana raba aya da aya, saboda wannan duka sababi ne da mutum zai tadabburi a cikin me abin da yake fada. Idan mutum masallaci a cikin wata kalma na ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala ko dai kalma dai cikin zikirin sallah, masalan zai ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu, sai ce abduhu, bayan ya kare sallah sai fahimci cewa a wurin i'rabi ya yi kuskure a cikin wannan mai sallah, to ba wajibi bane ya maida mai sallansa ya sake yin sallansa, ba wajibi bane. Akwai wani bangare saboda kanancin lokaci, bangaren da za mu yi zance a yanzu ko hukunci na bakwai kenan da za mu yi zance a kai, akwai wasu wurarraki a cikin sallah da yake mutum bal wajibi ne ma ya isu da Fatiha kada ya karanta sura saboda wasu uzuri, insha Allah za mu ambata wannan uzurayen a sabon saduwa da za mu yi. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.